الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بهاك أنقوى. السلام عليكم ورحمة الله. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan jami'a, jami'a ta kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama ya sa aljannar Firdausi ita ce masaukin sa, da dukkan sauran malaman mu da muka rasa bisa ga wannan tafarki na da'awa da gwagwarmaya wajen tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan kasa da ma dukkanin duniyar musulunci baki daya. Lallai dukkanin wan dan izala idan yazo wannan waje ya kamata ayi gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, domin waje ne wanda yake mai tarihi a wannan gagarumar tafiya, waje ne wanda ya kyankyashe malamai waɗanda Allah ya haskaka wannan al'umma da su. Ba komai wannan yake nunawa ba sai kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa wanda ubanmu ko in ce kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya gina wannan da'awa a kai. Allah madaukakin sarki ya cika masa ladansa. Domin idan malamanmu suna cewa uba ne gare su, to mu sai dai mu ce kaka ne a gare mu. Kuma kamar yadda Larabawa suke faɗa, ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim iza jama'atna ya jarirul majami'u. Mana wanda yake da uba irin malam Abubakar Mahmud Gumi to ya isa ya alfahari. Allah madaukakin sarki ya ji kan mala. Shuwagabanninmu na wannan kungiya, iyayenmu, Allah madaukakin sarki ka ci gaba da yi musu jangora. Shugaba malam Abdullahi Balalau, Allah ka dafa masa. Mataimakansa, Allah madaukakin sarki ka yi riko da hannuwansu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi. Ya ƴan uwa ahlus sunna, ya ƴan uwa ƴan izala, ya ƴan uwa salafiyya, mu sani mu ne fitilar wannan al'umma, ba dan muna tsarkake kanmu ba, domin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka ce mun ji mun gani mun dauka shine hasken wannan al'umma. Malam Gambo Kyari da ya gabace ni, Allah ya saka masa da alkhairi, ya bude mana hanya ta wa'azi a wannan lokaci a wannan majalisi da matashiyar zance mai matukar muhimmanci, ita ce magana akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. San manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine rukuni na biyu. Idan na ce rukuni na biyu, ba ina nufin cin gashin kansa yake ba, amma shine abinda malamai suke cewa kalmar shahada ba za ta cika ba sai da shi. Domin duk lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah, to zance fa bai kare ba, rabin zance kai, sai kuma ka cika da wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan kadai ya isa ya nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Allah, ta yadda ya hada sunansa da nasa. Shi yasa Hassan ibn Thabit Allah ya kara masa yadda yake cewa wa dammal ilahu isman nabiy ila ismihi idza qala fil khams al muadhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhil arsh mahmudun wa hadha muhammad dan Allah ya nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gwama sunansa da nasa idan mai kiran sallah sau biyar zai yi kiran sallah mai ikama zai yi to dole in an kira sunan Allah cikin ashhadu an la ilaha illallah sai kuma an cika da sunan manzon Allah cikin wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma hassani yace wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu Allah ya ciro wa manzon Allah suna daga nasa dan ya dada girmama shi sai yace fagul arshi mahmudun shi ma abocin al'arshi wanda shine Allah mahmudun abin yabo ne wa hadha shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhammadun shayabo ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da wasu suke cewa wai yan izala ba sa son annabi illa iyaka abinda al'umma take bukata ta sani wai menene san annabi mun fada mutum baya taba zama musulmi sai yana san annabi duk lokacin da kace wani musulmi baya san annabi daidai kake da kace masa me kafiri babu bambanci to amma inda gizon yake saka sa menene san annabi wato wata hikimar Allah shi addinin musulunci shamili ne kamili komai yana da kayansa ba a zuwa masa da shi tunda Allah subhanahu wa ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
الله يجي اليوم أون يوم أكملت لكم دينكم ناجكا مكا الدينكم معنى الدين المسلم ياجكا wani ba yahudi kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito yazo ya samu sayyidina umar yace da akwai wata aya da ta sauka a gare ku ku musulmai da mu yahudawa ta sauka a gare mu da mun riki wannan ranar da wannan ayar ta sauka ta zama ranar biki a wajen mu mana ɗan addinin ina biki ko to sai sayyidina umar yace da wannan ba yahudan ni kwa na san ranar da ta sauka da inda ta sauka da wajen da ta sauka da halin da annabi yake ma a lokacin da ayat ta sauka gare shi da haka sayyidina umar yace wannan ayat ta sauka ne ranar juma'a da yamma bayan la'asar a filin arfa annabi yana tsayuwa arfa da haka da Allah yace al-yawma yana nufin ranar juma'ar da annabi yayi tsayuwa arfa ta hajjatul wada to wannan rana Allah yace akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku malamai suka ce duk abin da aka ce ya cika ma'anar shine in ka ƙara ba zai shiga ba kuma in ka rage ya zama ba cikakke ba domin in ka ƙara ya shiga to bai cika ba kenan to wannan yake nuna duk wani abu da musulunci yake da bukata duk wani abu da musulmi zai yi da sunan addini a wannan rana an rufe kofa shi yasa Imam Malik dan Anas Allah ya ji kansa da rahama yake cewa malam yakun zakal yawmi yawmi dinan la yakunu li yawma dina duk abin da bai kasance a wannan ranar a matsayin addini ba to a yau ba zai zama addini ba duk musulmi ya sani wani daga cikin yahudawa ya tambayi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ku sahabbai kun ce annabin ku ya koya muku komai addinin ku ya tanadan muku komai yace kwarai kuwa sai yace hattal karaa har zama a ban daki yace wallahi har zaman ban daki addinin mu ya koya mana shi yasa masu hikima suke cewa ko a bayan gida in ka gani zaka iya gane ahlus sunna da dan bid'a a kashi kadai wato dan Allah addinin da har zaman masai sai da ya koya maka wanda kai ka san zaman masai yana daga cikin abubuwa makaskanta a wajen dan adam domin dan adam in dai kaga ya shiga masai ko ban daki ko makewayi bukata ce ta kai shi kuma Allah Allah yake ya gama wannan bukata yayi me ya fito to addinin da har zaman masai bai barka kai gaban kanka ba kafar da zaka shiga kafar da zaka fita zikirin da zaka yi yayin shiga zikirin da zaka yi yayin fitowa amma sai ya manta bai koya maka mafi girman ibada ba wacce ita ce kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwa ba wannan a hankalta ballantana a ilmance shi yasa Allah subhanahu wataala ya riga ya gama gaya mana yadda za a so annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gama gaya mana soyayyarsa malaman musulunci ba su yi kasa a guyo ba wajen fayyace mana ya ake son annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da farko alqur'ani ya cika mana ambato na cewa ai wa annabi biyayya a cikin ayoyi masu tarin yawa wanda ba mu da lokaci ba sai na sa alarar ma yana ta jawo mana ba amma duk wata aya da tace ku ba annabi malamai suka ce fassara mana soyayyarsa take yi domin ita biyayyar ita ce me soyayyar ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum تسمعون وإن تطيعوه تهتدوا من يطع الرسول فقد أطاع الله آيوي سكت فدا ونن سلنا أبي 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 تون بنغرن كما سي الله يتنج سلو كر أصابا مسا كر أصابا مسا كر أصابا مسا ما نادن أي مكا أبن دلا دلا هوس هوس با غار غار با domin in ba haka ba kaida ce a wajen malaman usulul fiqh suka ce al'amru bi shay'in nahyun an biddihi in an ce kai abu to ai ko ba a ce ka bar kishiyarsa ba sai ka bari to amma dan Allah ya fito da abun fili bayan ya ce mu bi annabi kuma sai ya dawo yana cewa kar ku saba masa fal yahzalil ladina yukhalifuna an amrihi wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kaga can an ce abu nan kuma an ce a kiyaye saba masa to duk wannan ba komai bane dan a nuna muku menene san annabi biyayyar ita ce soyayya shi yasa malamai suka ce dan Allah ya isar da wannan sakon ne ayoyin da suka yi magana akan biyayya sun dar ayoyin da suka yi magana akan soyayya karara balma in zaka yi gwarugwari zaka iya cewa qur'ani kai tsaye bai ce ku so ba sai ya ce ku bi domin bin shine san sai dai Allah subhanahu wataala ya san dan adam yana son wasu abubuwa to sai ambato wadannan abubuwa guda takwas yace to in su kuka fi so sama da Allah sama da annabi to ku shiga taitayin ku kul in kana aba'ukum har izuwa karshe to da ka ya ɗan uwa san annabi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shine na farko domin kalmar shahada ba ta yiwa sai da shi masu hikima sukan ce ita kalmar shahada kamar almakashi ne duk almakashi yana da me baki biyu to baki na farkon shine shahadatu an la ilaha illallah na biyu wa anna muhammadar rasulullah shahadatu an la ilaha illallah tana nuna kadaita Allah da ibada cikin dukkanin abin da yake nasa fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi amma shahadatu anna muhammadar rasulullah shi kuma yana nufin tauhidul ittiba yadda zaka kadaita Allah a cikin bauta ba za a sa masa kishiya ba to haka za a kadaita manzon Allah a cikin biyayya ba za a sa masa kishiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ya fayyace mana yadda kaunarsa da soyayyarsa take a hadisin bukhari annabi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah waye ko zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah bahaushe yace aljanna mai masoya da yawa sai manzo Allah ya kawo ka'ida da sharadi ya fayyace yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba anan a madadin annabi yace man ahabbani dakhala aljanna wa man abghadani dakhalan nar ko faqad aba sai ce man ata'ani dan ya nuna maka biyayyar sa ita ce soyayyar sa to sannan ka duba dukkanin adab na larabawa yadda suke fayyace me ma'anar soyayya take nufi soyayya ita ce biyayya biyayya ita ce soyayya ba yadda za a yi ka ce kana so kuma kana sabawa kuma wannan soyayya ta zama ta gaskiya shi yasa wani yace ta'fil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha li amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana sabawa Allah kuma kace kana son sa wannan a hankali ma ba za a yadda da wannan ba inda a ce son ka da gaske ne to za ka yi da'a domin shi masoyi ne da'a ne ga wanda yake so Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti da yazo fayyace wannan ma'anar a cikin littafin tafsirin sa na Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an ya kawo wani baiti mai ban kai na yadda larabawa har a lokacin jahiliya abinda suke dauka soyayya ita ce biyayya sai kawo wanda hikimar zance yace qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha lillahi sibhu wa la tanqus wa la tazidi law kana rahana al-maut min zama'in fa qulti qib an wurud al-ma'i lam yaridi wai wata ce tana da masoyi kullun yazo yi ta cewa ina son ki in ban ganki ba wallahi zazzabi nake ya marurun zuciyata ya kaza to sai take so ta tabbatar da wannan maganar da masoyinta yake gaya mata wai gaske ne ko kuwa roman baka ne sai ta je ta samu wani abokin sa tace ka gaya min tsakaninka da Allah kai ne mafi kusanci gawa ne yana cewa shi masoyina ne na gaske shin da gasken haka ne to shine sai ba ta amsa cikin baitin waka yace qalat ta ce wa qad sa'alat an hali ashiqiha tana mai tambaya game da a gaya mata sirrin masoyinta da gaske soyayya ta gaskiya ce ko ta ƙarya tace lillahi na gama ka da Allah sifhu sifanta min yadda soyayya sa take gare ni la tanqus wa la tazidi karka dada karka rage fa qala sai ce da ita law kana rahana al-maut min zama'in da a ce mutuwa za ta kusa daukar ransa saboda tsananin kishirwa amma ya zama makwarwar ruwa ɗaya ce kadai in ya sha za ta kwaci rayuwar sa fa kulki sai kice da shi kif an wurudil ma'i karka sha ruwan nan yace wallahi lam yarid ba zai sha ba ma'ana soyayya ta gaskiya kenan to wannan ita ce soyayyar da sahabbai suka yi wa annabi suke cewa fadainahu bil arwahi law kana yubtada wa kullun bihi ba'd ad-dalal qad ihtada mun fanshi manzon Allah da rawukan mu wallahi da in mun ba da ranmu Allah zai bashi mun yadda mu tafi mu bashi shine wanda sahabban sa suke cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah na ba da babana da babata dan kai ya ma'aikin Allah sayyidina umar yace da manzon Allah wallahi na fi son ka sama da yadda nake son ƴaƴan da na haifa da iyayena sai manzon Allah yace har yanzu da saura sai ce to na fi son ka sama da yadda nake son ƴaƴan da na haifa da iyayena har da kaina sai annabi yace al'ana ya umar yanzu ne ka cika masoyiya umar la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in to idan zamu zo mu dauki wannan ka'ida mu dora ta tsakanin mu da wancanan ka tsakaninka da Allah waye masoyin annabi Ahlus sunna in izala kullun idan suka zauna a majalisansu daga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana rasulullahi sallallahu alaihi aikin fake nan shi yasa imam ahmad yace ahlul hadith humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsuhu anfusuhum sahibu masu karatun hadisi da yada sunnar ma'aiki su ne tsantsar masoyan annabi su ne sahabban annabi ko da ba su yi abokantaka da shi ba rai da rai to sun yi abokantaka da shi ta numfashi ba abin da ake yadawa sai sunnarsa sai saƙonsa sai koyar da halayensa sai yin koyi da shi amma wancanan ka fa to wannan shi ne soyayya ta gaskiya da haka ya ƴan uwa masu albarka mu sani mu ne haƙiƙanin masoya ba wai dan muna gori ba sai dai dan godewa Allah bisa ga ni'imar da ya mana kuma tare da kiran waɗansu su ma su zo su ɗasa domin mu muke da abun fada ne abun fada baya fada sai dai a fada ya fada Allah madaukakin sarki ka raya mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashe mu karkashin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa man yuti illaha war rasula
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسون أولئك رفيقا
الله مدعوك جنسر كي رايا ما أكن سنر معك صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم
وعليكم وعليكم السلام wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Lawan Abubakar Shu'aibu Turayom Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi mallan yana cikin gabatar da wannan nasiha na wai ga naga wasu cikin malumman mu na hango su duk muna nan tattare da su akwai Sheikhin malami mahaddacin alqur'ani mai girma dan Madina Dr. Abdurrahman Sani Yakubu Dr. Abdurrahman Izala muna tare da Dr. Abdurrahman Idris Zakaria daga Jos muna tare da Dr. Abubakar Sani Hussein muna tare da gwani mahaddacin alqur'ani mai girma gwani Abdullahi Abba daga Zaria muna nan sai ga shigowar babban limamin masallacin Danfodi wanda ke nan Kaduna Sheikh Abdul Hadi tare da shi akwai chairman na masallacin Danfodiyo Alhaji Abdusalam Hashim muna maku barka da zuwa na hango shehin malami Sheikh Zakaria Ajiya daga Gombe yanzu nan sai ga shigowar shehin malami Sheikh Abubakar Mukhtar Yola Sheikh muna maka barka da zuwa ga yan gabade can suna cewa sai gari ya waye to insha Allah za ku samu ansa ku a bakin da ya dace insha Allah yanzu haka ba tare da na aje microphone ba ga shigowar professor Mansur Isa Yalwa shi ma ya shigo wannan jami'a muna fata Allah madaukakin sarki ya kara wannan zama albarka Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر بروفيسور منصور عيسى يلوى منا مكبركا دا شغوا wannan majalisi yanzu haka na hango director social media Alhaji Ibrahim Baba Suleiman daga Gombe mai wa'azin mu na gaba shine sakataren kungiyar jama'ati zakul bid'a wa iqamatus sunnah